kuma yori ga na zan mu da human mu be jino de kalta be to man loni na mu kukura dari na mu loni na kaltani na dantani be jibune ko agiga bugula na ma budu zana lawana hai risa butala na maktab ai maktab concerning county kukura mai fata do fata wa arif yo da fata da fi mato group da mato bi ta group da mayan kai so that is my information wana we really ai zol do yita ita fata national security MIP, yeah, Muno, Camilo, we know. Let them be voted tomorrow. They get that as a layer of enough. My daddy must have a jacket. Must have the Paloma and Inma Bajam, though. Lucky must have go back. Yeah, I was all the way in Michelin.